kiss you, baza araba nva, baza araba mva. Come with me, in a tete kiss. Baza araba mva. Kinza manina zamba ke, kuma ina uya wasa ke. So that
Kitana da 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 da.